Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wasu jiragen ruwa guda uku dauke da dubban ton na masara sun bar tashoshin jiragen ruwa na Ukraine a jiya Juma'a a wani bangare na yarjejeniyar hatsi tsakanin Kyiv da Moscow, yayin da kasashen biyu ke zargin juna da lalata wata babbar tashar makamashin nukiliya ta Ukraine. Kamfanin samar da makamashin nukiliya na kasar Ukraine Energotam ya bayyana cewa harin da rashi ta kai ya taba tashar samar da wutar lantarki ta Zaporizhzhia, cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a nahiyar Turai. Energotam ya faɗa a wata sanarwa cewa an samu hare-hare guda uku a wurin da tashar take a kusa da ɗaya daga cikin gimshikan wutar lantarki da makamashin nukiliyan ke da shi. Ita ma ma'aikatar tsaron Rasha ta ce sojojin Ukraine ne ke da alhakin lalata tashar nukiliyar. A ranar Litinin, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya zargi Rasha da amfani da tashar nukiliyar a matsayin kariya ga sojojinta. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a wani jawabi na wuni na kowace ranar Juma'a cewa Rasha tana aikata ta'addancin makaman nukiliya. A hali da ake ce kuma, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya buƙaci gwamnatin Cambodia ta buɗe sansanin sojan ruwanta da take sabunta shi da tallafi daga ƙasar China. Yana mai cewa amfani da wurin zai zama barazana ga kudu maso gabashin Asiya idan aka yi amfani da shi wajen kare ƙasar China. Blinken da ya isa birnin Phnom Penh domin halartar kungiyar kasashen yankin ta ASEAN da Cambodia ta shirya a wannan shekara, ya kira da a kwantar da hankali game da yadda kasar China ta mayar da martanin gaggawa akan ruwan da ke kewaye da Taiwan, dangane da ziyarar da shugabar majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai a wannan mako zuwa tsibirin mai cin gashin kansa. Blinken ya kuma ce ya kamata kasashe mambobin ASEAN su yi tare da gwamnatin soja da ta kwace mulki a kasar Myanmar a watan Fabrairu shekarar 2021 ta hanyar neman ƙara matsawa gwamnatin lamba a fannin tattalin arziki da siyasa. Ya ce ya kamata a tattauna da dukkan wakilan al'ummar Myanmar, ciki har da gwamnatin haɗin kan ƙasa. Ya ƙara da cewa dole ne mu matsawa gwamnati lamba ta ba da damar shigar da kayayyakin jin kai ga mutanen Myanmar. Kana mu yi duk mai yiwuwa mu tabbatar da gwamnatin ba ta samun makamai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata gagarumar fashewa a kusa da wani taron addini na mabiya mazhabar Shi'a a birnin Kabul na kasar Afghanistan ya kashe fararen hula aƙalla 8 tare da jikata wasu 18. Rashin kungiyar ta'addanci ta yankin da take kiran kanta IS ita ce ta ɗauki alhakin kai harin na jiya Juma'a. Shaidun gani da ido sun ce 'yan tsiraru da suka hada da mata da kananan yara sun shagala da gudanar da bukukuwan makoki na shekara-shekara a wata anguwar da 'yan Shi'a suke da rinjaye a yammacin babban birnin kasar Afghanistan lokacin da fashewar ta auku. Kakakin kungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya tabbatar da adadin wadanda suka mutu a shafinsa na Twitter. Yana mai cewa an dasa bam din ne a cikin wata motar da ake turawa, kuma dukkan wadanda abin ya rutsa da su fararen hula ne marasa laifi. Gwamnati ta yi Allah wadai da kakkausar murya da wannan ta'addancin, inji Mujahid. Ya ƙara da cewa harin aiki ne na makiya musulunci da kuma Afghanistan, sai dai bai yi ƙarin bayani ba. A ƙarshe, wata babbar jami'ar Amurka ta faɗa a jiya Juma'a cewa yankin kudu da Saharan Afirka shine yankin da ya fi fama da matsalan ƙarancin abinci a duniya sakamakon mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine. Farashin abinci a duniya ya haura da kashi 23% fiye da shekarar da ta gabata, amma lamarin ya fi kamari a kudu da Saharan Afirka, inda abinci ke laƙume kashi 40% na kasafin gida. Inji jakadiya Linda Thomas Greenfield a jami'ar Ghana da ke birnin Accra. Duk wanda yanda kuke ji game da Rasha, dukkanmu muna da bukata iri guda ta rage tasirin yakin Ukraine akan samar da abinci. Thomas Greenfield wadda ke zama wakili a Amurka a Majalisar Dinkin Duniya kuma mamba a Majalisar Zartarwar Shugaba Joe Biden tana rangadin kwanaki hudu a nahiyar Afirka a wannan mako inda ta kai ziyara a kasashen Uganda, Ghana da Cabo Verde, ziyarar da ta maida hankali akan illar rashin samar da abinci a nahiyar. Ta nana ta cewa kafin ma Russia ta mamaye Ukraine wacce ita ce babbar masana'antar hatsi da kuma man dafuwa saboda mutane miliyan 190 ne ke fama da karancin abinci a duk fadin duniya sakamakon annobar COVID-19.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya. Nugo mata lafiya?
Lafiya ga lawa alheri ya gurin naku.
Lafiya lauya wannan zafi zafi alhamdulillah za a ce ko kuma menene baba wannan zafi
wallahi zafin baya misaltuwa ma wallahi musamman cikin dare mu da muke cikin benayin nan na New York
in dumama yanayi ne yake kawo shi to Allah ya sa a samu hanyar shawo kanta
amin amin an koce yana da nasaba da hakan
to madalla baba kamar yadda muka saba bari mu je kai tsaye mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci zamu fara da gaida malam angu malamin makaranta da Maimuna Sahadi Yawuri sai gaisuwar fata alheri zuwa ga Nura Bello Daraja Kaset Busau da Mahmud Salisu kauran na Mauda sai kuma honorable Abaidullah Yaya Kaura da ƴan baban Yusra Busau da Naziru Abubakar Sabo Busau sai kuma gaisuwa daga Hafizu Balarabe Busau gaisuwa fata alheri ga baban gida Mamman Bande da Isuhu Suleiman Madatai da kuma Iliya Mai Shayi Garkin Daura sai Sani Mai Lengelenge Yawuri da Umar Forever Gashuwa da Adam Gashuwa da Useni Dangote Karasuwa gaisuwar Abare Huce zuwa ga Rilwanu Ibrahim London Uba daga Jihar Adamawa sai Baffa Haruna Bajuga da Alhaji Ladan Girkau gaisuwa zuwa ga Hamza Galadima birnin Kebbi shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Kebbi da Aliyu Usman Taka Lafiya da Sani Mai Lengelenge Yawuri da Dr. Abdullahi Mai Maganin Gargajiya Gulma sai gaisuwar Zainab Ahmed da ke BCJ Malumfashi da ke gaida mahaifinta Malam Ahmed Birkila BCJ Malumfashi da Haruna Muhammad Katsina da Maryam Abubakar Kasim Iya sai Sa'adatu Abubakar Kasim da ke Goruba Road Katsina da honorable Bello da Mari da ƴan kungiyar murya jama'a da kuma ƴan kungiyar zabi sonka ta jihar Katsina da fatar an tashi lafiya
to sai kuma gaisuwar fata alkhairi da kuma bangajiya zuwa ga Hajiya Jamilatu Ibrahim Mai Kankab sabuwar magajiyar bare-bare a birnin Kumasi kenan da tace tana miƙa godiya ta musamman zuwa ga al'ummar Kumasi da suka taya su wannan biki dadi da aka yi musamman gaisuwa zuwa ga Mai Martaba Sarkin Zangon Kumasi Sultan Umar Faruk Sa'id da kuma Mai Martaba Sarkin Bare-bare Alhaji Muhammad Nasir Al-Hassan Barau sai kuma babban shehu Za'imul Harkati Tijaniya na Ghana Sheikh Abdul Wadud Haruna Sisi da kuma magajin garin Bare-bare Alhaji Suma'ila Mai Talma wanda ke zaune a nan birnin New York da sardaunan Bare-bare Alhaji Kabir Al-Hassan Barau da uwar gidansa Hajiya Madan da kuma gwamnan gargajiya na Kumasi Alhaji Muhammad Sani Al-Hassan Barau da Alhaji Adamu Hassan Barau mai inkiya wato babanko sai kuma Alhaji Salu Hassan Barau da Alhaji Audun Mata Al-Hassan Barau da matansa Yaya Abu da kuma Zakiya sai kuma Hajiya Kubura Hassan Barau da kuma Hajiya Saikul Hassan Barau da Hajiya Radiya Hassan Barau da kuma Hajiya Munira Hassan Barau da kuma Hajiya Umma Habiba Hassan Barau da fatan sun tashi lafiya sai kuma gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga Aunty Tani matansa a unguwar Zabarma Sabon Zango a Accra da fatan an tashi lafiya
to sai kuma gaisuwar Abba Sa'ad Mahuta da masoyiyarsa a bar kaunarsa Abba Alfarinsa kamar yadda yake cewa kuma yace jinin jikinsa wato mahaifiyarsa Malama Mudda Yusuf to Allah ya sa mahaifiya ya gaida wannan
gaskiya
wannan inkiya da aka kai
mu ko mun yi tunani da ban gaskiya ne wani wuti wani abu da yake
da abinda ba a ce ga mahaifiyarsa Malama Mudda Yusuf na manzo mai gorofin tuwa da ƴaƴansa Abdullahi Sa'ad Mahuta da ƙannansa Fatima Aisha Babangida da autansu Usman Sa'ad Mahuta sai Sule Mai Shago Mahuta da babban yaron shugaban ƙaramar hukumar su ta Dandume Malam Ya'u Noah wato Habibu daga ƙarshe na gaida Fa'ilu Danladi Mahuta gaisuwa abin ya huce zuwa ga Ibrahim M. Sabo da Sani Malam Sabo da Musa Usman Bularafa sai Abubakar Sadiq Kafin Mai Gari da Baffa Haruna Bajoga sai Isa Garu Taraba da Haruna Salisu dan Fulanan Kwara sai Yusuf Salisu dan Fulanan Kwara da Iliya Yakubu Digawa sai Muhammad Saleh Tampol Borno da su abare huce zuwa ga Bello da Hajiya DICFM Misau da Hayatu Magaji Inuwa sai Sanusi Musa Adam Konkiel da Arbiya'u Muhammad Gidan Madi daga jihar Sokoto a Najeriya da su abare huce zuwa ga Comrade Kaka Mai Yadi Alhaji Bukar Gursuma da Modu Gambo Kairi da Masar da fatar an tashi lafiya
sai kuma gaisuwa a Maryam Huce da fatan alkhairi da ta fito daga Kabiru Abubakar Bulan Yaki yace assalamu alaikum ina gaida Haruna Baffa Bajoga da Hassan Muhammad Binanci da Bala Mai Kalakala da kuma Alhaji Haruna wakilin kai gaba Ashaka da Umar Kawal dan Fulani da Fatima da Asma'u da kuma Malam Ango malamin makaranta ya wuri sai kuma dan Asabe Mai Fata ya wuri da kuma Yusuf Sani Tanduru daga Kabiru Abubakar Bulan Yaki sai kuma sakon gaisuwan fatan alkhairi daga Yusuf Mai Leda jihar Bauchi yace dan Allah ku mika min gaisuwa zuwa ga malam mai zanen hula gololo da Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa da Umar baban yaya sabon gida da Isa Lawan Girgir da dan Tala Mai Arsenal Balangu da baba Yakub Makeri da Grace Alheri da fatan kun tashi lafiya
to madallah lambon ta samu fitowa to bari mu rufe kamar yadda muke fada
kwarai kuwa
komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka baba bari mu rufe da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Yahaya Dannu Azare dake gaida Alhaji Hadin Kari direban FM Azare da Usman Abubakar Odoji Azare sai Yawale Sani Takai da Lawan Bin Hambali MC dan Silva Sokoto da Hamidu Kalalabuwa Difa sai Kawu Mai Ruwa Bajoga da na Mairo Umar Bakira da fatar an tashi lafiya
Bismillahirrahmanirrahim. Kana Alhaji Muhammad Lawai dan gurgu mai gida
baban mamman Rabi'u baban mamman Ahiru
ko da muka kana gudun wa da kani Alhaji Ali mai burodi dan gasan da
abinda ake kyauta Alhaji Ali biya ban shi
kira duniya kila ki Allah
gafara ce ta rage mu shi kau baya yi Allah ke wannan
Allah ki mana gafara tare da mu da shi
Alhaji Ali mai burodi Isa mai halin alaramma ne
malam
Abdu
kana Alhaji Muhammad Lawai dan gurgu banzo
ah
uban Muhammad Rabi uban Muhammad Nahir uban gidan Alhaji babba mai goge
waye ga yama dun ma sada dan ne su
ya dan ma sada
kaga shi bai iya tsahi ba kuma ɗan yanke-yanke shi duka baya yi
ba ruwan shi
a kasa kin fi wasan garbi Alhaji Ali mai burodi
mai halin alaran mama da abu dan ƙasar da usaini kan Alhaji Muhammad Lawai dan gurgu mai gida barno
ubangiji kawo kasuwa baba ya yi burodi a saida duka ya biya min maka
amin saboda Isa da Musa da Yakubu da Haruna in ga biya maka baka ni kuma Isa dan daga sai mai rali kyauta albarka Muhammad Rabi albarka Muhammad Dahiru kana jin kuka na an ka biya ba Alhaji Salu Gambara maka koko ka bashi mota kyauta kun ka bashi mota kyauta ni kuma ka sai min mashin albarka Hassan da Usaini
to kaji Alhaji Ali u Ubangidan Alhaji Babba
na Ali da dan wani yarinya na Ali da dan wani yarinya mai bahaushen goje wakilin roƙo Ali na aiko da gaisuwar Alhaji Babba
da na'am batai sarkin tasha Mala Hamza ya ba riga kyauta kuma aska biyu irin mai tsadan nan
Alhaji Hamza dan Umar mai magama hudu dan Alhaji Abdu mai kama da Umar sanda
Alhaji Ali na yi kiranka sarkin gunki Allah ji kanshi abinda yasa na yaka na sai Allah ji kanshi yana nan da ranshi abinda yake yi dai na jin kai
masha Allah
kawai ji kanshi kuma ya naga mai
duk musulmi na san gafara Alhaji Abdu dan bargo da sarkin gunki sahu na karana rana kyakkyawan
Alhaji Ali na yi kiranka sai Alhaji yaron inna
dalli mamai kaka lima
Alhaji Ali na yi kiranka sai sarkin kofa munho mai mutuwan nan
ya musa magajin Muhammad a cikin ta kudi mai gaura ka uban nabari da Allah ya gabarta masa
sarkin kofa mai rai ya bai riga kyau
Adamu salamu kakan da kai Adamu dan dukku Alhaji Adamu dan dukku sarkin kofa ne su
Alhaji nana sarkin gunki mai ci yanzu ya bai riga ya kuma bai riga ya bai riga ya kuma bai riga ya kara mai riga ya kuma bai riga kai kun jiri gunan babu iyaka
Alhaji Abdu sarkin gunki Alhaji Abdu sarkin gunki kai ka boje ka mai kiran yaki
Alhaji kalana rana
Alhaji sarkin Shanu Muhammadu Mahmudu Alhaji sarkin Shanu Muhammadu Mahmudu
Alhaji Ali mai burodi uban mamman Rabi'u uban mamman Zahiru
kaga yake Alhaji Salu gambara dan mamman
wane mutum wane mutum
kike mutuwa
wane mutum
kike mutuwa
duniya ba talago ba haka ma lahira
ai ko lahira ko lago ake ba kashi ku je magani na maganin makaryaci Alhaji Salu gambara dan mamman yau da kudin ke sa amara amma ya
Isa Zarto
ta Alhaji Ibrahim
kana gani aka dunke kafa
Alhaji Isa Zarto
na ku ceri Musa dan gujiya
ta Alhaji Adamu
na gode wa ba wa kurmi
na bu dan Ibrahim karban aska sai an zaba Ibrahim dan Ibrahim
shi ko Ibrahim dan kama shoni
suna duniya kira jama'a Allah ai ba ka musu da kudi baka
sarkin tasha kuceri ban raina arziki
ba batir ke na da shiga bata mala
magaji damu Allah ya ji kanshi
amin daki dan mai riga
magaji mai ruwa na gode mai
dan sarkin noma ta gwaji kan mai riga
na godiya dan dogo
Allah shiga bata mashi
Allah ji kan mota ya mutu
amin
mai gero na gode kwarai dan kaka na gode ma
yakubu kenan
dan juma na gode ma
abisu ne
kai ma alhaji ban raina ba
kira duniya
dan bako na gode ma
alhamdulillah
na kuma dan isa mijin mun sada
kai ne autar kai ne
mai kada na awaka na gode kwarai
kika mai ta da sarki to ma ta kika mai
labari ne da ya fito daga hannun Muhammad Ahmed Usman Tingan Makeri jihar Niger Nigeria
Masha Allah.
Yau wato yace baba wai wani labari ne na limami da manajan Nefa. Ka san Nefa baba?
Ni na san Nefa kuwa. Masu hutun da
kanki. Ka san Nefa. Wato in ka je Nigeria idan ka ji yara sun ce, "Oh Nefa, me ke nan?"
An dawo da wuta ce din.
Mu kuma a Ghana muka ce musu ECG.
To yace labarin liman ne da manajan Nefa baba. Wai wani manajan Nefa ne yake halatta wani masallacin unguwarsu to domin gabatar da sallolin jam'i musamman sallar azfa idan aka kammala sallar jam'in sai limamin ya rika wai gowa yana addu'a jama'a na amsawa a ce amin yadda aka saba ko
haka
to wai sai limamin yana addu'a wata ran shi manajan Nefa ya je
sallacin gefe
sai ce Allah ya sa mu cika da imani jama'a suka ce amin ko
amin
Allah ya tabbata karshen mu jama'a suka ce amin
amin
yace Allah ya gafarta mana jama'a suka ce amin
Amin.
Allah ya babu lafiya da zaman lafiya. Amin.
Amin.
Allah ya sa mu aikata gaskiya, mu tashi a cikin gaskiya, jama'a suka ce amin.
Amin sun ma amin.
Sai Malam yace Allah ya sa kowa daga cikin mu ya tashi da aikin da yake yi a ranar lahira.
To.
Wai Allah ya sa kowa a cikin mu ya tashi da aikin da yake yi a
jiko Allah
a wannan aikin da yake yi a lahira. Sai da malamin ne fa ana tuwa ne ko ana sai malamin da ji wannan addu'a zulum ya tashi ya ce ba amin ba ba amin ba ba amin ba
to gaskiya su da wuta ko za su ga shi kenan.
Zan zama ɗan wuta ke na
ko. Lady ka rada ba abin maka gaskiya yana da gaskiya a yi.
Ma shi dai malama ne Usman tun ga makeri ya sa abin da ya sa. Ya ce bane da nefa
ko da yake mu ma makerai idan aka ce mu taji da aiki da mu ma ba za mu ce abin ba.
To sai a da malu sai a hankali
gaskiya.
To baba idan da bala ya ce to Allah ya sa in aka tashi a tashi da aikin jarida fa.
Eh to ba laifi ai an gitse gumi kenan. Ki da zanki a baka daji da wuta? Abinda ake guda a wannan ranar.
Alheri yake muku fata alheri da kuma fatar Allah babu lafiya da zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci da alheri.
Waya san goban da Allah in ko ka sani mu danta. Waya san goban da Allah. Waya san goban da Allah a wannan sani mu danta. Da dai ya sani mu danci. Sai ka tudan gobe babu hali to Allah shin ya gane wannan. Haka dan kasuwa ka gane. Ka tudan yau yana ciniki gobe ba ciniki to duka Allah ya gane wannan. Sai gobe banda Allah. Sai ka ga sarki yana sarauta sai ka tarar gobe ba sarauta. Na zira ainihin yiri ba Allah ki gane wannan. Sai ka tarar yau kuna da halin lafiya ka gane sai ka tarar gobe babu hali ana wani halin ka ba Allah ki gane wannan ba Allah ki san da wannan. In ko ka sani mu ganka to Allah ya gane wannan kada Allah ya sani wannan.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kama sauraron ma jamhuriyar Niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Grayson da ta da shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya
yan uwa mu shuka haili haili yana da lana yan wanda ka shuka haili yan ka za su samu matan ka za su